Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Talata 31 ga watan Oktoba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfil da kanin labarai.
Dakarun Isra'ila da tankunan yaki sun ƙara zurfafa zuwa arewacin Gaza a ranar Litinin, inda suka faɗa da dakarunsa a yankin Falastinu. Fararen hula a zirin Gaza na fuskantar hukuma tare da tilasta musu ƙauracewa gidajensu, a cewar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Daga nan za a ji cewa rikici da ƙaruwar tashe-tashen hankula sun ritsa da mutane miliyan 6,900 a Jamhuriyar Demokaraɗiyyar Congo.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa gwamnan jihar Borno Farfesa Baba Gana Umar Azulum ya kuka kan halin da sansanonin 'yan gudun hijira na jihar ke ciki.
We want you to partner with the state government for us to close this IDP.
Ce muna so mu hana gwiwa da ku don mu rufe sauran sansanin 'yan gudun hijira a garin Maiduguri. Idan ma haka ba, sauran mutanen za su iya shiga kungiyoyin ISWAP da Boko Haram.
Bayan nan za ku ji cewa hafsan hafsoshin sojojin ƙasa na ƙasar Kamaru, Lieutenant General Rainy Cloudymaker, ya ce ya gamsu da aikin sa ido da jami'an tsaro ke yi a arewa mai nisa na ƙasar, amma wasu na cewa
al'adan na idan baƙo ya zo a sanar da mai anguwa, dole shi kuma in wani abu ne aka nema a sama kuma zai ba da bayani. Ya zamanto wani gwamnati ba su fiye damuwa da wannan abubuwan ba.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin Tsaka Mai Wuya da Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa, inda shirin na wannan makon zai duba hukuncin da Kotun Kolin Najeriya ta yanke tsakanin shugaba Bola Tinubu da Atiku Abubakar. Amma kafin nan, sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya. Dakarun Isra'ila da tankunan yaki sun ƙara zurfafa zuwa arewacin Gaza a ranar Litinin, inda suka faɗa dakarunsu a yankin Falastinu a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke kira da a kare fararen hula. Rundunar sojin Isra'ila ta faɗi jiya Litinin cewa an sako wata mace sojan da ke hannun mayakan Hamas a farmakin da suka kai ta ƙasa, kuma tana cikin ƙoshin lafiya. Ba a dai bayyana ƙarin bayani ba. Tun da farko dai, yayin da ake ci gaba da goza faɗa a yankin, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya Allah wadi da farfaganda wani faifan bidiyo da kungiyar Hamas ta fitar a ranar Litinin, da ke nuna wata mutane uku da aka yi garkuwa da su a harin da aka yi Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. A cikin sanarwar tasa, Netanyahu ya bayyana mutanen uku da aka yi garkuwa da su da suna Elena Trufanov da Daniel Aloni da Raymond Kresh. A ɗaya bangaren kuma, shugaban hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke taimakawa Falastinawa ya faɗa jiya Litinin cewa fararen hula a zirin Gaza na fuskantar hukuma tare da tilasta musu ƙauracewa gidajensu, yayin da Isra'ila ta ƙaddamar da yaƙi da Hamas. Tsarin tsagaita wuta na jin ƙai cikin gaggawa ya zama al'amarin rayuwa ko mutuwa ga miliyoyin mutane, shugaban hukumar Philip Lazzarini ya faɗa wa taron gaggawa na kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya kan halin da ake ciki. Makoma Falastina da Isra'ila sun dogara ga tsagaita wuta. Hukuncin gama gari da tilasta gurin hijira na iya sauyawa zuwa laifukan cin zarafin bil'adama da laifukan yaƙi. Lazzarini ya shaida majalisar a wani taro ta faifan bidiyo da aka yi daga amman babban birnin ƙasar Jordan cewa ya kaɗi matuƙar mummunan harin da Hamas ta kai Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoba, da kuma ci gaba da hare-haren bamamai da sojojin Isra'ila ke ci gaba da kaiwa a zirin Gaza. An kai wa dakarun Amurka a Iraki da Siriya hari da jirage marasa matuƙa ko rokoki aƙalla sau 24 a cikin 'yan kwanakin nan, ciki har da aƙalla hare-hare uku da aka kai ranar Litinin, a cewar jami'an tsaron Amurka. Aƙalla 5 daga cikin waɗannan hare-hare an ƙaddamar da su ne bayan dakarun Amurka suka kai hari a wasu cibiyoyi biyu a gabashin Siriya, dakarun kare juyin-juya hali Musulunci na Iran da wasu kungiyoyin da ke alaka da su ke amfani da su a safiyar ranar Juma'a. Babu ɗaya daga cikin hare-haren da aka yi tun bayan harin, ramuwar gayyar Amurka ta kai ranar Juma'a da ya haddasa asarar rayuka ko barna, a cewar jami'an tsaro. Harin na baya-bayan ranar Litinin ya yi amfani da rokoki da dama wajen kai hari kan sansanin soja na Al-Assad da ke yammacin Iraki kamar yadda wani jami'an tsaro ya shaida muryar Amurka bisa sharadin a sake sunansa saboda dalilan tsaro.
To madalla, an jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Azulum ya ce idan ba a kwashe sauran 'yan gudun hijira da ke jihar Borno zuwa garuruwansu na asali ba, wasu daga cikinsu na iya shiga ƙungiyar Boko Haram ko ISWAP da ke addabar wannan shiyar. Gwamnan ya bayyana haka ne yayin da yake karɓar bakuncin hukumar bunƙasa arewa maso gabashin Najeriya da ta kai masa ziyara. Gwamnan dai ya koka kan halin da sansanonin 'yan gudun hijira ke ciki a ƙananan hukumomin jihar. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu.
Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Azulum ya ce idan ba a kwashe sauran 'yan gudun hijira da ke jihar Borno ba, wasu daga cikinsu na iya shiga ƙungiyoyin Boko Haram ko ISWAP da yanzu haka ke addaban wannan shiya. Gwamnan ya dai bayyana hakan ne lokacin da hukumar bunƙasa shiyar arewa maso gabashin Najeriya suka kai masa ziyara a ofishinsa da ke garin Maiduguri.
And therefore, we want the intervention of the Northeast Development Commission. We want you to partner with the state government for us to close these IDP camps. Otherwise, many of the people will decide to join ISWAP and Boko Haram.
Ya ce ya kamata hukumar ta haɗa hannu da gwamnatin jihar Borno don kwashe sauran 'yan gudun hijira da suka rage a jihar Borno a mai da su garuruwansu na asali. Ya ce muna so mu haɗa gwiwa da ku don mu rufe sauran sassanin 'yan gudun hijira a garin Maiduguri. Idan ma haka ba, sauran mutanen za su iya shiga ƙungiyoyin ISWAP da Boko Haram. Ya ce waɗannan mutanen da suke sassanin 'yan gudun hijira abu ne mai tada hankali ƙwarai da gaske a wurinmu.
The map of Nigeria is very important to all of us. Borno State is bordering Chad, bordering Cameroon, and bordering Niger.
Ya ce a tsibirin Najeriya, jihar Borno na da muhimmanci sosai. Dan jihar Borno ne kariya wannan shiya da ke makwabta da Chad da Cameroon da kuma Niger. Ya ce kan iyakokinmu a buɗe suke. Ya ce inganta tsaro a shiyar arewa maso gabacin Najeriya, kamar inganta tsaro na dukkanin ƙasar.
While Northwest and North Central and others are speaking about banditry, kidnapping and others, ours is Boko Haram and ISWAP.
Ya ce yayin da Northwest da North Central suke kukan garkuwa da mutane da sauransu, ya ce namu Boko Haram ne da ISWAP. Ya ce dole mu magance wannan matsala ba dan jihar Borno ba kawai.
We have estimated the total number of about 47,349,311 widows as of 2016 and a total of about 50,000 orphans.
Ya ce a shekarar 2026 muna da matan da suka rasa majajensu fiye da 27,000 da kuma yara marayu da suka rasa iyayensu fiye da 50,000. Wannan girgiza ne na hakikan. Ya ce a Borno kawai a shekarar 2010 akwai mutanen da aka tarwatsa kimanin miliyan 300,000 da aka raba su da gidajensu, duk da cewa mun maida wasu garuruwansu na asali. Amma duk da haka muna da 'yan gudun hijira fiye da miliyan 1 wanda suke sansanin 'yan gudun hijira. Gwamnan ya ce akwai ƙaruwan karuwanci a sansanin 'yan gudun hijira, akwai kuma haihuwa barkatai ba tare da kulawa ba a sansanin 'yan gudun hijira, sannan akwai shaye-shayen ƙwayoyi a sansanin 'yan gudun hijira.
We have to stop the younger ones to be recruited into Boko Haram and ISWAP. Otherwise, in the near future, the entire Nigeria will be wiped out of the map.
Gwamnan ya ce ya kamata mu yi koro don dakatar da matasanmu shiga ƙungiyoyin Boko Haram ko ISWAP. Idan ba haka ba, wani lokaci mai zuwa za a iya batar da Najeriya a cikin taswiran ƙasar. Hukumar Manajan Darakta na Hukumar Bunƙasar Shiyar Arewa maso Gabacin Najeriya, Dr. Muhammad Lagali, cewa ya yi.
So Boda decided to give a grant of 2 billion naira to support the traders.
Ya ce akwai matsaloli da aka fuskanta 'yan watannin baya, na haka suke yanke hukuncin cewa za su ba da gudunmawa naira biliyan 2 da 'yan kasuwan da wuta ya ba barna kwanakin baya, da kuma aka sake buɗe kasuwar a ranar Litinin da ta gabata. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Sarfili ya dawo da labarin duniya kashi na biyu.
Rikici da karuwar tashashen hankula sun rutsa da mutane miliyan 600,900 a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo, galibinsu a gabashin kasar, in ji hukumar kula da hijira ta duniya IOM a ranar Litinin. Shekarun rikicin 'yan tawaye da kuma bala'o'in da ke faruwa sun taimaka wajen rura wutar rikicin jin ƙai mafi girma a duniya. Galibi waɗanda aka tilasta barin gidajensu na zaune ne a lardin Kibu ta Arewa da kudancin Kibu da Ituro da kuma Tanganyika, a cewar bayanan Majalisar Ɗinkin Duniya ta tattara. A arewacin Kibu kadai mutane sama da miliyan 1 ne suka rasa matsugunan su sakamakon rikicin da ake fama da shi da kungiyar ƴan tawayen M23 karkashin jagorancin Tutsi, inji IOM. Bankin Duniya ya ce muddin tashin hankalin Isra'ila da Hamas ya fadada, to za a jefa farashin mai cikin wani yanayi da bai taba shiga ba. Wani binciken kasuwa da bankin yayi ya gano cewa illar farashin man zai fuskanta zai takaita idan rikicin bai fadada ba, amma ya ce hangen farashin kayayyaki zai hauha cikin sauri idan rikicin ya karu. Akwai barazana biyu ga kasuwannin mai daga mamayar Rasha da ke ci gaba da yi a Ukraine da rikicin Gabas ta Tsakiya. Masana tattalin arziki na Bankin Duniya sun ce a ranar Litinin sauyi ga farashin man fetur zai iya sa farashin kayan abinci ya tashi a yankunan da tuni ke fama da karancin abinci. Daga ƙarshe, ƙasar Canada ta karɓa aƙalla 'yan gudun hijirar Afghanistan 40,000 waɗanda suka tsere daga mamayar da ƙungiyar Taliban ta yi wa ƙasarsu tun daga shekarar 2021, tare da taimakawa gwamnatin Prime Minister Justin Trudeau da cika alƙawarinta, inji ministan kula da shige da fice na ƙasar a ranar Litinin. Tun bayan da Taliban suka karɓe iko da Afghanistan, miliyoyin 'yan gudun hijirar Afghanistan suka tsere zuwa ƙasashe makwabta kamar Pakistan da Iran da Uzbekistan. An kuma kwashe 'yan gudun hijira da dama zuwa ƙasashen yammacin duniya, ciki har da Canada, a cewar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu daga ƙasar Kamaru, inda hafsan hafsoshin sojojin ƙasa na ƙasar Lieutenant General Remy Claude Meka ya ce ya gamsu da aikin sa ido da jami'an tsaro ke yi a arewa mai nisa. Manufar wannan ziyara ita ce duba aikin don kimanta ƙwazon da dakarun ke yi zuwa yanzu. A lokacin ziyarar ya isa ofishin kwamandan haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa da ke Marwa da Mora domin gana wasu da hafsoshin sojojin da ke kula da rundunar. Ga rahoton da wakilin Muhammad Rabiu ya aiko mana.
Daidai lokaci da ake ci gaba da yin garkuwa da mutane a arewa maso yamma da kudu maso yamma tare da lura da yanda aljihun adawa a arewa mai nisa ke ci gaba da yi, Lieutenant General Rene Claude Meka ya yanke shawarar tinkarar wannan yanayi mai cin karo da juna da kuma rufe shafin na dindindin. Wannan ziyarar wani bangare ne na Operation Bayyana. Mai girma janar zai gani a zahiri irin aiki tukuru da jami'an tsaro suka yi domin gamawa da waɗannan 'yan bindigan. A yanzu dai batun Boko Haram mun baro shi a baya. Matakai masu tsauri daga rundunar tsaro da ke bukatar haɗin gwiwa ta gaskiya daga jama'a suna da muhimmanci domin kawo ƙarshen wannan lamarin. Hassan Garba yana mai cewa
akwai matsalan da muke samu a kasuwa na al'adunmu na da da muka bari. Ba koshe zo gari mai anguwa bai sani ba, jauro anguwa bai sani ba, waye bai sani ba, kawai shi mu ga mutum katsam. Wannan matsalolin muna samun shi ko a kasuwa. A kasuwa shi kaga mu zo ya zo ya ajiye ma posa, yace ma ajiye min posa nan, daga baya shi wani ya zo yace ma a posa nan nawa ne. Kace masa to ba damuwa, tun da yake posa nan naka ne, wani ne ya zo ya ajiye, amma mu jira in ya dawo ka kama shi ka dauki posan ka. Sai ce ma abu haka kaza da abu haka kaza da abu haka kaza ne a ciki. Kace masa a'a za mu tafi gurin hukuma. In kace masa za ku tafi gurin hukuma, sai kama hanyarsa. Kawai yace to a'a tunda na gane abina da abin da yake ciki, bari han dauka an tafi. Mutum in ya sauko gari ko anguwa ko kasuwa, in ba ko ne shi a nemi sanin shi waye, me ya kashi, me ya zo nema.
Guguwar rashin tsaro ya yi tasiri akan ayyukan yawon bude ido duban yanda maharan suka samu mafaka, abin da ya talauta mazauna Mugode da kewayenta arewa mai nisa. Alhaji Ahmad Tijjani ya ce
da masu angonni su suke da iko, suke da karfin fada, suna kasan sarakuna. Yanzu kuma ya zamanto hukumomi sun shiga suka rage ma masu angonni karfi. Ya zamanto kuma wannan tsohuwar al'adan na idan bako ya zo a sanar da mai anguwa, dole shi kuma in wani abu ne aka nema a sama kuma zai bada bayani. Ya zamanto wani gwamnati ba su fiye damuwa da wannan abubuwan ba.
Yankin arewa mai nisa na Kamaru wurin yawon bude ido ne, aiki da ke samar da kuɗin shiga ga al'umma mafi yawa na yankin. Wannan ziyarar ta Lieutenant General za ta ƙara haɓaka harkokin kasuwanci da ya girgiza. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan Gaundere, cibiyar Adamawan Kamaru.
To madalla a gaida Muhammad Rabi'u. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Asaran manema labarai da ya shirya tsohon mataimakin shugaban kasa kuma dan takarar shugaban kasa a inuwar jam'iyyar PDP a zaben shekarar 2023 Atiku Abubakar ya ce yayi Allah wadai da hukuncin da kotun koli ta yanke game da kalubalantar sahihancin zaben na shekarar 2023 inda suke zargin an tafka magudi.
Na yi Allah wadai da wannan hukuncin da kotu na koli da suka yi. Kuma ma ban ji ma wanda ya ba mata ba har hatta ma ita jami'an da take mulki ban ji abin da ta fara akai ba na yabo don haka mun yi Allah wadai da wannan shari'a da aka yi ko kuma hukuncin da aka yanke tunda ba gaskiya ba adalci a ciki.
Tsohon mataimakin shugaban kasa na Najeriya kuma wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar kenan a lokacin da yake bayyana a gaban yan jaridun duniya domin bayyana martaninsa ga hukuncin da babbar kotun kolin Najeriya ta yanke inda ta bada nasara ga shugaba Ahmed Bola Tinubu da jam'iyyarsa ta APC akan kalubalantar da shi a tiku yake yi wa zaben da aka yi shi Tinubu a zaben shekarar 2023 na shugaban kasa. To mun gode wa Rukaiya Basha da ta aika mana wannan kalaman nashi. To yanzu bari mu kawo muku wasu ra'ayoyi na daban game da wannan hukuncin.
Mai magana Alhaji Nura Abubakar waziri. Atiku Abubakar dama ya tafi kara ne a fahimta na ya yi kara ne akan wannan yaki da yake yana fadan DM ne saboda ya riga ya hango cewa 2027 idan Allah ya rama mana lokaci muna raye to jam'iyyar ta PDP ba za ta sake zai shi takara ba alamu sun nuna haka. Dalilai na anan shine jam'iyyar PDP ta ba shi dama har sau biyar bai kama ta wannan kujera ba to shine wannan karo yake ganin dare abin da zai yi ko zai iya amfani da wata dama ya karbi wannan kujera a kotu sannan kuma Allah bai ba shi wannan iko ba. Ina kira kuma daga su wayannan jam'iyyar adawa in dai haddan Najeriya suke yi dan talaka suke yi kiran da zababban shugaban kasa musu Bola Tinubu a zo a hadu akai a hadu gabaki daya a ce da kasa gaba so abin da ya kamata su yi nazari akai kenan ba sai nan ne kana zama a kujerar shugaban kasa zaka ba da gudunmawa ba.
A sun da tsayin su tanku ni ne kakakin jam'iyyar nan Labour Party da tafiyar Peter Obi da Dattin Baba Ahmed. To alhamdulillah mun je kotun koli da kotun Allah ya isa kuma sun mu da sun abin da suke so su yi kuma mun kuma mun ce Allah ya isa.
To yanzu bari in hada ku da wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Ilhaye da ya gayyato lauyoyi guda biyu masu bambancin ra'ayi domin tattauna wannan hukunci na kotun kolin Najeriya kan zaben na shugaban kasa a Najeriya. Malamai bismillah.
Ga muna a cikin shirin tsaka mai wuya na sashen Hausa na muryar Amurka inda muke tare da lauyoyi guda biyu waɗanda suke da ra'ayoyi mabambanta kan hukuncin da kotun koli ta yanke na korar gare da an takarar jam'iyyar PDP a Atiku Abubakar ya shiga yana kalubalantar nasarar ko kuma ayyana Bola Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben 25 ga watan Fabrairu. Abun ma kazalika ya shafi dan takarar jam'iyyar Labour Peter Obi. Muna tare da Barista Abubakar Kurawa wanda yake ganin wannan hukuncin haka yake babu wani korafi ko Allah ya isa ma da za a iya yi. Sai kuma Barista Awal Abdulkadir Albarudi mai cewa to sai dai ayi Allah ya isan ya so a duba kuma wasu abubuwa nan gaba da za a iya a sake wani sabon yunkuri. A farko Barista Abubakar Kurawa yi mana bayani me za ka ce tukuna kan hukuncin nan da aka yanke.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Gaskiya lallai muna cikin jin daɗi da farin ciki da kuma godiyar Ubangiji da Allah ya kawo ƙarshen wannan shari'a da dama mun riga mun sani insha Allah in dai za a yi adalci. To lallai shi shugaba Bola Ahmed Tinubu za a ayyana a matsayin wanda ya kada kowa a wannan shari'a. So lallai muna cikin jin daɗi sai mu ce alhamdulillah komai ya yi daidai kuma alƙalai sun yi abin da ya dace sun duba doka kamar yadda ta tanada sun kuma gudanar da ita ta tsari so ba mu da wani korafi.
Awwal Abdulkadir Albarudi me zaka ce akan hukunci?
Eto, Alhaji Nasir, wannan al'amari hakika kamar yadda ka sani kowane dan kasa zai dubi abin a matsayinsa na dan kasa ne ba a matsayinsa na dan wani bangare ko dan wata jam'iyya ba. Shari'a da ta zo ana kalubalantar shugaban kasa da integritinsa da takaddunsa da wasu abubuwa zarge-zarge irin waɗannan abubuwa ne wanda ya kamata kotun koli ta fara la'akari da fuska da kuma sunan kasan da yanda mutane na waje za su iya kallon kasan da kuma wani irin legacy da gado da wani shiri za a yi wa zukatan yara masu tasowa akan abubuwan da suka shafi yin takaddun jebu da wasu abubuwa. Don haka ya kamata a kalli abun sama da yanda suka kalle shi, kada su saka abin da suka kira technicality ko kuma salo da fidda fice, su daura shi sama da adalci da kuma kare mutunci na kasa. Don haka a guna shi wannan shugaba Bola Ahmed Tinubu shine shugaban kasar Najeriya yanzu kamar yanda kotun koli ta tabbatar, amma mun dauki abin ne kawai tunda ya riga ya karba ya kai ga wannan kujera. Yau ba fata ba ko juyin mulki aka yi ba yanda muka iya kamar yanda aka yi a Niger. Don haka duk yanda kai ka hau mulki ka hau mulki, amma ya kamata a ce an dubi wasu abubuwa sama da yanda suka yi dubi da technicalities suka zartar da wannan hukunci nasu.
Wato awal kaya wajen kayan yi amfani da wasu ka'idoji ne ko in ce wasu dabarun shari'a kenan wajen yanke wannan hukuncin?
Sosai kuwa, saboda ai Malam Nasiru, ita wannan magana ta takarda ba yau aka fara ta ba. Gani Fayemi ya yi ta na tsawon lokaci amma ya samu matsala a wancan lokacin saboda an yi amfani da immunity. To don haka an taho har yanzu an saka abin a fuskan duniya kowa ya gani, sannan kuma wannan takarda da aka bayar ita jami'a ta zo ta tabbatar a gaban kotun Amurka cewa bata san yanda shugaba ya samu wannan takarda ta sa ba. Don haka ya kamata su ko su dubi abin kotun koli ta Najeriya ita ma ta kwatanta yin wani abu makamancin haka, ta kalli abin sama da kudin da za a iya kashewa domin a sake yin zabe ko kuma ran wani zai iya baci ko kuma wani abu makamancin haka, su kalli irin tarbiyya da gini da za a yi a zukatan mutane na ciki da wajen Najeriya akan irin shugaban da ya kasance shine shugaban kasar Najeriya.
Barista Abubakar Kurawa, ka ji abin da Albarudi ya faɗa cewa a sai ma wannan abun tun marigayi Gani Fahimi ne ake ta fama kan magana takardun na Bola Ahmed Tinubu.
Haka, na ji abin da ya faɗa. To amma abin da ya kamata ya bambance mutane, yana da bambanci kwarai a ce wannan allegation ne aka yi, ma'ana wannan tuhuma ce ake wa mutum da kuma tabbaci. An yi wannan tuhumce-tuhumce a baya, misali, kuma ko a bayan da aka yi ba a kai ga nasara ba. Ko maganar immunity ne ya kawo, misali in an ce immunity ne, to ai Bola Tinubu ya bar gwamna tun 2007. Me yasa ba a ci gaba da binciken ba lokacin da bai da immunity din har a kama shi da wannan laifin? Na ɗaya kenan. Na biyu, wannan maganar da ake yi fa ya kamata shi a matsayinsa na lauya ya sani cewa doka ta tanaji, Electoral Act ya tanaji abin da ake kira pre-election matters, misali abubuwan da ya kamata kafin zaɓe ne ya kamata a yi su, wanda maganar ingancin dan takara na ɗaya daga ciki. Wannan mutane ba su yi wani ƙoƙari ba a wannan lokacin, sun je ko su nemi kotu tunda suna da ganin suna da abin faɗa, su je su kai ƙara kotu su ce wani bai da takarda saboda haka bai kamata INEC ta tsaya da shi takara ba, ko bai kamata jam'iyya ka ba ta bashi tikiti ba. Ba su yi ba, aka tafi aka yi zaben nan bayan an tsaya da shi a takara, an zo an yi zaɓe an gama, aka tafi suka ba an kada su zaɓe, suka shigar da ƙara a kotu, kotun farko kenan, court of appeal, wanda ita ce court of first instance, ita kotun farko kenan a harkar zaben shugaban ƙasa. A wannan gabar duka ba su zo sun kawo wannan ikirarin da suke yi ba, sai da aka gama aka nana su da ƙasa, an tafi kotun koli sannan su zo su wani ce wai menene bai da takarda kaza 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 wannan duk zance ne kawai na dan siyasa babu wani magana da za ka zo da shi wai maganar wani dan kasa kishi aikin kasa shi ne
amma ba ki to amma ba ki abin da Supreme Court ta ga abin da Supreme Court ta faɗa ne ne ana wannan abu ne na cikin gida
gani fawo ne ya fara yi a 2007 dan me ba ku kai shi kotu ba kun tuhumce shi an tabbatar da shi a matsayin wanda bai da takarda shekara nawa daga tuto ba an sabin zuwa yau yau shekara nawa daga tuto ba an sabin me kuke yi bacci kuke yi sai da mutum ya zo ya zama shugaban kasa akwai kuta da fitina kuta da kai da ba kuna cewa bai da makaranta ina ne bai makarantar ba
awwal abdulkadir albarudi na ji kamar kana cewa ko wani abun da kotun koli ta yi kana neman ka kalubalanci turawa
ai maganar da ake yi abin da ya dauko wannan jam'iyya da tazo take kalubalantar fitowan kashin Shettima a matsayin mataimakin shugaban kasa abu ne mai sauki kotun koli ta ce wannan abu ne na cikin gida don haka PDP ta fito ta ce jam'iyyar da ba ta ta ba bai dace ta tsayar da dan takara ba wannan matsala ce ta cikin gida amma idan abu an zo mutun ya zama shugaban kasa wannan babu wani laifi a kawo takaddu da bayanai kuma an ji an kawo takaddun amma kuma kotun koli ta duba abinda na kira da salo da fidda fice
inda kuma kotun kolin barinta ita ma kotun kolin abinda ta fada tana da conflicting takaddu guda biyu
okay
kun kawo mun kawo kuma kowanne ya zo daga wannan jami'ar ne saboda haka wanne za ta aminta da shi
a gaishe ku idan Allah ya kai mu rana wato yau zamu dawo mu ci gaba da wannan tattaunawa din inda kuma zamu ji wannan sabanin bambanci dake tsakanin lauyoyin musamman game da yadda da APC da PDP kowa ya kawo takardu dake da alaka da makarantar da aka ce turbu yayi a Chicago dake nan Amurka kuma aka gabatar a kotu kuma karshen ta ta bayyana hukuncin da ta bayyana muna godiya ga su baki namu da shi wakilin namu Nasiru Al-Mulaka ya gayyato mana wato barista Abubakar Kurawa da kuma barista Awwal Abdulkadir Al-Barudi wanda suka halarci wannan wuri domin bayyana wannan ra'ayoyinsu za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawa ta su rana ta yau mun ba ku lafiya daga Washington DC ni ne Aliyu Mustapha Sokoto
a gaida Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma sai labarai amma a takaice
to a takaice dakarun Isra'ila da tankunan yaki sun kara zurfafa zuwa arewacin Gaza a ranar Litinin inda suka fara dakarun su a yankin Palestino a daidai lokacin da kasashen duniya ke kira da a kare fararen hula. Rundunar sojin Isra'ila ta faɗi jiya Litinin cewa an sako wata mace sojin da ke hannun mayakan Hamas a farmakin da suka kai ta ƙasa kuma tana cikin ƙoshin lafiya ba bayar da ƙarin bayani ba. A ɗaya bangaren kuma shugaban hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke taimakawa Falastinawa ya faɗa jiya Litinin cewa fararen hula a zirin Gaza na fuskantar ukuba tare da tilasta musu ƙauracewa gidajensu yayin da Isra'ila ta kaddamar da yaƙi da Hamas. Tsarin tsagaita wutar wucin gadi cikin gaggawa ya zama al'amarin rayuwa ko mutuwa ga miliyoyin mutane. Shugaban hukumar Philip Lazzarini ya faɗa a taron gaggawa na kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya kan halin da ake ciki. An kaiwa dakarun Amurka, Iraki da Siriya hari da jirage marasa matuƙa ko rokoki a ƙalla sau 24 a cikin 'yan kwanakin nan, ciki har da aƙalla har-har uku da aka kai ranar Litinin a cewar jami'an tsaron Amurka. Aƙalla biyar daga cikin waɗannan har-har an ƙaddamar da su ne bayan da dakarun Amurka suka kai hari a wasu cibiyoyi biyu a gabashin Siriya, dakarun jinjiri hari na Iran da wasu ƙungiyoyi masu alaƙa da su ke amfani da su.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC.